da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
Yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana mun karkata shirye-shiryenmu musamman ma ranar Juma'a zuwa abubuwan da suka shafi watan Ramadana. A yau daya ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan halin kulawa da lafiyar jikinmu.
Abin da ilimi da hankali ya tabbatar na kan cewa hanyoyi ne da za su kai mu zuwa ga dakile wannan cuta. Wajibi ne mutum ya dauki waɗannan hanyoyi domin aiki ne da hankali da Allah madaukakin sarki mu rinka aiki da hankalin mu yana cewa afala ta afilu dan me ba ku hankali ku amfani da hankalin ku.
To haka yake Zara kamar da yadda aka ji a wannan gutsarin muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi bayani akan yadda jikinmu amana ce daga Allah.
To jama'a daga basani kuma muna tafa da kaɗan daga cikin tambayoyinku na Facebook kuma mun gayyato malami da zai amsa. Jama'a sai ku tara zama ku janyo akwatin rediyo ku kusa don sauraron shirin yau da gobe.
Saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka fara da tambayar ku yayin da hukumomi a yankunan ku suka takaita ziyartar wuraren ibada wata tambaya ce da ku ga malamai akan ibada da haƙƙin kula da lafiyar jikinku ga kuma yadda kuka amsa mana.
To majalla jama'a yanzu mun gayyato Malam Ahmed Gombe malami ne kuma mazauni a nan Amurka da zai amsa tambayoyinku. To malam barka da shigowa zauren namu kuma amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Adamu Mai Nasara Wamba daga jihar Nasarawa Najeriya. Yace salamu yau da gobe ikon Allah. Dan Allah ku tambayar mini malam. An ce idan mutun ya tsufa sosai ba sai yayi azumi ba zai iya ciyarwa. To dan Allah ya ake yi wajen ciyarwa? Ko kasuwa kawai zan je na auna abinci irin awan kasuwa na bayar? To malam gare ka.
Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Na malam Adam daga jihar Nasarawa. Lallina daga cikin rahama na shari'ar musulunci mutumin da ya tsufa tukuf ba zai yi azumi ba saboda rauni na tsufa. To a wannan lokaci shari'a ta dauke masa azumi. Abin da ke wajibi akan sa shine doran da aka yi azumi guda daya ya ci yadda miskini guda daya. Ko kuma in an gama azumin gaba daya ya ci yadda miskini 30 ko 29 gwargwadon abin da aka yi a wannan shekarar. Sannan kuma yana da daman wajen ci yadda miskini ba da abincin da aka dafa. Wannan shine abin da aka fi so. Abincin da aka dafa za a yi abincin da mutum zai ci koshi sai a bayar a madadin wannan azumi. Ko kuma ya sai shinkafa rabin sa'i wanda shine kilo 1 da rabi ya bayar a madadin wannan rana. Amma an fi so a bada abincin da aka dafa. Wannan shine zanci mafi inganci insha Allah. Amma kuma idan ya zama tsufa ne na gigin tsufa kamar ya samu tabin hankali na tsufa wanda wasu suna samun dementia in suka tsufa, to a wannan lokaci shi babu ma ibada akan shi saboda bashi da hankali. Ibada kuma tana zama wajibi ne akan mai hankali. Amma in yana da dukiya wajibi ne a fitar mishi da zakka na wannan dukiyar nashi. Wannan shine fatawan mafi yawan malamai kamar yadda babban malami Samahatul Allama Ibn Baz ya tabbatar. Allah ta'ala ya samu dace.
Ciro mami turare Dumjiya daga jihar da magaran Nijar cewa yayi yau da gobe wani irin abinci mai azumi ya kamata yi amfani da shi lokacin yin sahur.
Ciro mami turare daga da magarancin jamhuriyar Nijar
babu wani abinci takamamme wacce shari'a ta kayyade ko wanda shari'a ta kayyade cewa shi za a ci lokacin sahur. Abinda ake so ka ci abinci a daidai wannan lokacin abinci na halal. Cin abincin sahur abu ne da yake da lada kuma yake da albarka. Annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam cewa tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Ku ci abincin sahur domin cikin abincin sahur akwai albarka. Wani hadisi kuma annabi yake cewa bambancin da ke tsakanin azumin mujahidin Yahudawa shine cin abinci lokacin sahur. A gefe guda kuma akwai waɗanda sukan ce sun ci abinci yakan sa su ji wahalan azumi ko kuma yakan bata musu ciki. To yana da kyau ka samu wani abu ka ci ko da ruwa ne ka sha ya zamo dai wani abu ya shiga cikin ka a daidai wannan lokacin zaka samu wannan ladan insha Allah.
To sai kuma amsa ta gaba daga Umar ɗan ukucin ba yace salam daga Maiduguri jihar Borno. Tambaya ta shine menene haƙin wanda ya sa yaro karami lalle sai yayi azumi kuma shekarun sa bai kai ba?
Na'am, Malam Umar ɗan uku daga Maiduguri jihar Borno. Abinda ya kamata ka gane da farko shine shari'ar musulunci bata yadda ka tilasta wa mutum aikata abinda Allah da manzo ba su wajabta mishi ba. Wannan kenan. To yaro ko yara suna cikin waɗanda shari'a bata wajabta musu yin ibada ba, sai dai a training nasu don su saba da shi kafin su girma, amma ba a wajabta musu ba. Wannan kenan. Dewa daga cikin malamai sun tafi akan cewa yara a fara saso su fara azumi in sun kai shekara 10. Dewa daga cikin malamai sun faɗi wannan maganan kamar da zo cikin Al-Mughni na Ibn Qudama. Al-Imam Ibn Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi yana cewa babu wani shekaru kayyadaddu dangane da lokacin da yaro ya kamata ya fara azumi. Kawai akwai da ainihin girman yaro da kuma ainihin juriyan shi. Wannan kenan. Imam Sheikh Salih Al-Munajjid daga cikin manyan malamai na wannan zamanin yana cewa yana da kyau yara a koya musu azumi ta hanyar kamar cewa in kai zan baka abu kaza, kamar iyayen su za a ma kyautan ta kuɗi ce ko kuma wani abu kamar da a ƙarfafa su, amma ba bisa ainihin tilastawa da takurawa ba, domin zai iya cutar da su saboda ƙarfin su bai kai ba. Shi yasa ɗaya daga cikin manyan likitoci na ƙasar Egypt, Dr. Tariq Muhammad Ash-Shadhili, yana cewa na daga cikin hikimar shari'ar musulunci da Allah bai faɗi wasu shekaru kayyadaddu ba dangane da lokacin da ya kamata yara su fara azumi, saboda shi Allah ya san cewa da ƙarfin jikinsu da ruhinsu ba zai iya ɗaukan wannan wahalan yunwa da rana da ƙishirwa ba. Amma dai sahabbai suna tarbiyyantar da yaransu akan azumi. To a tarbiyyantar da su, a ƙarfafa su dan su saba da shi kafin su balaga, amma ba da duka da kuma tilastawa ba. Allah ya samu dace.
Shi kuma Abdulrazzaq Muhammad Sani daga jihar Adamawa yace salamu yau da gobe. Tambaya ta ita ce mutumin da aka dora shi akan magani na tsawon kwanaki zai rika sha safe da rana da yamma kuma bai gama ba sai azumin ya shigo, shin zai ci gaba da shan maganin ne ko kuma zai bari sai azumin ya wuce?
Na'am. So Abdulrahman Muhammad Sani daga Adamawa, wannan tambayar taka tana komawa ne zuwa ga shi likitan da ya dora ka akan wannan maganin. Domin akan dora mutum akan magani kamar yanda ka ce mutum sha sau uku, wasu likitoci sukan ce ka koma kana sha lokacin da ka yi buɗe baki da kuma can wuraren sha biyun dare da kuma lokacin yin sahur. Sannan lokaci kuma za su ce ka koma shan guda biyu, ka sha lokacin buɗe baki ka sha lokacin sahur. So shan magani ya danganci wani irin magani kake sha. Akwai maganin da ya zama in ka daina sha zai iya jefa rayuwarka cikin hatsari, akwai wanda kuma ba zai jefa rayuwarka cikin hatsari ba. To ina baka shawara ka koma zuwa ga shi likitan da ya dora ka akan wannan maganin, shi zai baka shawaran da ya dace insha Allah.
To sai kuma amsar Abdullahi Ahmed da Gauda daga jihar Bauchi, Allah sana faɗin sunan ka daidai, yace assalamu yau da gobe ikon Allah. Tambaya ta ita ce meye hukuncin mutum da ya shiga masallaci da takalminsa a tashi lafiya?
Malam Abdullahi Ahmed daga Bauchi, da farko ina so ka fahimci cewa shiga masallaci da takalmi ko yin sallah da takalmi a musulunci abu ne da ya halatta. Hadisai ingantattu sun tabbatar da haka. Manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sahabban shi sun yi. amma a musulunci kowane irin aiki haka nan kowace irin magana akan yi ta ne a wurin da ya dace ya danganci menene dalilin da yasa mutun ya shiga masallaci da takalmin kaga ba za ka zo masallaci za a yi sallah kowa yana cire takalmin shi saboda akwai shimfiɗa cikin masallacin kuma ana tsabtace shi kai ka ce za ka shiga da takalmin ka dan ka dabbaka wata sunna ba a kowane lokaci musulunci yafi son a kawo abin da zai hada kan mutane a yi abin da zai kawo zaman lafiya ba abin da zai kawo hayaniya da fitina ba a kullum musulunci yakan kaddamar da maslaha zaman lafiya fiye da abin da zai kawo fitina da kuma barna amma dai a kowane lokaci a kula da menene dalilin da yasa aka shiga masallaci da takalmin kafin kai wa mutum hukunci wannan shine abin da ya kamata insha Allah
Muhammad malaminta mai dinki angwal alheri zuru yace salam yau da gobe dan Allah ku tambayar min malamai ko akwai annoba a musulunci sannan idan har akwai irin wannan annobar ta cutar coronavirus
malam Muhammad daga unguwar alheri zuru jihar Kebbi kware da gaske akwai annoba a musulunci hadisai da dama sun zo annabi rahma alaihi salam yayi magana akan annoba sannan kuma littattafan tarihi wanda aka rubuta da na musulunci da wanda ba na musulunci ba sun bada labarin annoba daban-daban da aka yi a tarihin duniya a babban misali da zan baka shine annobar ta tabku lokacin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda a kasar Sham wacce ake ce mata Ta'unul Amawas ta kashe dubban mutane manya-manyan sahabbai sun rasu a wannan annoban daga cikin su akwai Abu Ubaida ibn al-Jarrah irin Mu'adh ibn Jabal da sauransu duk a cikin wannan annoban Allah ya karbi rayuwansu sannan misali na kusa da zan baka shine Spanish flu wacce ta afku a lokacin 1918 har zuwa 1919 wacce a nan America kawai an ce ta kashe sama da mutum 500,000 wacce ta shiga kusan galibin yankunan duniya tsakanin Europe da Africa da Asia da sauransu hatta a nan yankin ku na Sokoto ta kashe sama da mutum 30,000 yana nan a rubuce a cikin tarihin da Turawa Ingilis suka rubuta tunda su suke mulkin Najeriya a lokacin saboda haka lalle annoba akwai ta abin da ake cewa annoba ita ce cutar da take yaduwa daga sassan duniya daga wuri zuwa wuri sannan kuma take kashe mutane take kwantar da wasu rashin lafiya sannan kuma takan yadu tsakanin mutane abin da ake cewa alwaba wannan coronavirus da muke ciki annoba ce ta alwaba ba at-ta'un ba abin da ake cewa pandemic saboda haka annoba lalle akwai ta a musulunci kuma wannan halin da muke ciki ayo na wannan ciwon dukkanin masu ilimi da hankali na duniya sun yadda cewa annoba ce sadaka bai kamata mu karyata abin da ilimi da hankali ya tabbatar da shi ba Allah ta'ala ya garar da mu.
To masu sauraro mu gode kwarai da gaske da waɗannan tambayoyin naku da fatan kun samu biyan bukata kuma dan Allah ku ci gaba da asa mana tambayoyin mu. To madalla yanzu kuma bari mu je ga Dr. Bashir Ali Umar limamin masallacin Al-Furqan a Kano domin jin ƙarin bayanin yadda jikin dan adam ya kasance amana daga wurin Allah
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wannan cuta da hali da duniya ta shiga ciki na annobar corona virus dinnan da cutar COVID-19 na da hanga daban-daban wanda musulmi ya kamata ya hangi wannan al'amari tun daga abin da yake na alakar al'amarin da Allah da imani da kaddara da kuma yanda musulmi ya kamata ya yi ta'amuli da kaddara da yaddarsa da kaddara da kuma karbar hukuncin Allah da kuma irin wato kokarin kade mugusta ga to ga Allah jalla wa ala da kuma abin da ya danganci alakar ibada da yanda wannan zata tasiri da yanda wannan cuta zata tasiri akan ibadar sallah da ibadar azumi a sallar ma da ta farilla ko ta juma'a ko kuma sallar idi ko sallar tarawih tunda muna cikin watan Ramadan ne duk wannan suna daga cikin wato mahanga daban-daban wanda musulmi yake himmatuwa da su kuma yake buƙatar sanin wato koyarwar addini akan su daga cikin mahanga muhimmiya dangane da sha'anin wannan annoba da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya gaggauta mana kawo ƙarshen ta ya yaye mana wannan damuwa da wannan bakin ciki da al'umma take ciki gabaki daya wato akwai yadda matakai waɗanda yake mutum zai ɗauka domin kare kansa da kare lafiyarsa daga wato harbuwa da wannan cuta to wannan mahanga ce muhimmiya bayan dogaro ga Allah wajibi ne mutum ya ɗauki matakai waɗanda suke zai kawar da cuta daga gare shi tunda Allah madaukakin sarki ya ba mu hankali kuma ya umarce mu da mu rinka amfani da hankalin mu ya umarce mu da mu rinka yin aiki da lura da haka ya wajaba da haka nake niyyar a wannan wato zama janyo hankali ga muhimman ga abin da ya danganci wannan nahiya abinda ya kamata musulmi ya yi itikadin sa shine kan cewar shi akan kansa jikinsa amana ce daga Allah kamar yanda malam mai risala Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani yake cewa Allah ya taimake mu da ni da kai akan kiyaye ajiyoyin Allah da ya bamu wato shine ya ambaci gabobin jikin mutum wato ajiya ce Allah madaukakin sarki ya bamu kuma shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li badanika alayka haqqa jikinka yana da haki akan ka wannan ya kawo wannan hadisin ne yayin da aka kawo ƙara Abdullah ibn Umar cewa baya bacci da daddare shine yace masa idan kai haka ai sai wato jikinka sai ya yamushe idanka kuma ya zamanto wato ya rasa kaifinsa wato jikin mutum zai cutu sannan ya shiryar da shi ya zuwa ga inda zai rinka yin ibada kuma ya nuna masa muhimmancin ka'idar addinin musulunci dangane da haƙƙoƙi da suke kansa yace jikinka yana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka saboda haka ka ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa to haƙƙin jiki a kanka shine ka tabbatar da ka tsare lafiyarsa ta hanyar ingantaccen abinci wanda zaka ci da kuma ta hanyar wato a tsare abin da yake zai cuci lafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ana cikin tafiya da yaga wani mutum ya suma mutane duk an lili mutane an zo ana kokarin farfado da shi sai ya tambaya ce wannan fa sai aka ce ai azumi yake yi shine ya suma shine sai ce ai baya daga cikin aikin nagarta mutum ya azumi a cikin tafiya wato azumi a cikin tafiya da zai kai mutum ya galabaita har ya suma to baya daga cikin ayyukan bin Allah da nagarta domin me domin wannan ibadar za ta kai ya zuwa ga cutar da jiki wanda shi kuma jiki amanar Allah ce da Allah madaukakin sarki ya baka tunda sai da ingancin jikin da ingancin lafiyarsa lokacin ne zaka iya yin bautar yanzu wanda yayi shi wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuba aikin nasa ya gagara yin wannan ibadar bai domin ya kasa cika azumin saboda ne saboda ya daukan mutunsa abinda ba zai iya ba to wannan wato jama'ar musulmi ɗan uwa masu sauraro asasi ne da yake nuna mana wajibcin tsare lafiyar gaggar jiki da kuma ɗaukanta ta zamanto amana shi yasa yake daga cikin abubuwa na larura na addini wato mutum ya tsare lafiyar jiki da rai da ingancin lafiyarsa matakan da ake ɗauka dangane da tsare lafiyar jiki a cikin wannan hali na wannan cuta wadda take addabar duniya gabaki ɗaya matakai ne waɗanda za mu ga kan cewa sun samu asali daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu kiyaye tsaftar jikinmu daga cutuwa yace idan mutum ya tashi daga bacci to kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwa
to ya tabbatar ya wanke hannunsa sau uku. Yace fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu, domin ɗayan ku bai san da daddare a ina hannunsa ya je ya kwana ba, watakila hannun nasa ya yi soshe-soshe ya soshe jikinsa susa wanda yake zai iya sanya masa ya je ya kankaro ko ya bantaro ko ya shafo wani abu wanda yake zai iya cutar da ruwan da zai yi amfani da shi ko domin ibada ko domin wato yin wani abu wanda yake na ayyukan al'ada. To dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan umarnin. To kaga wannan kiyaye lafiya ne. Dan haka abinda ilimi ya tabbatar na kan cewar abinda ilimi da hankali ya tabbatar na kan cewa hanyoyi ne da za su kai ya zuwa ga dakile wannan cuta, wajibi ne mutum ya dauki waɗannan hanyoyi domin mayar da domin aiki ne da hankali da Allah madaukakin sarki ya umarni da cewa mu rinka aiki da hankalinmu, yana cewa afala taqilun, dan me ba ku amfani da hankalinku. Dan haka mutum ya dauka kan cewar shi ba zai yi wannan abun ba, wato ba zai dauki wani mataki ba, kamar alal misali yawan wanke hannu da sanya wannan sanitizer saboda yana kashe kwayoyin cuta, da sanya abin da zaka rufe bakinka da hancinka saboda kada ka shaki tarsatsi da zai rinka fitowa na majina ko na yawo yayin atishawa ko hamma ko dariya ko magana da karfi na wanda yake shi ya kamu, ko da shi kuma watakila ma bai san ma ya kamu ba. Ka tsare kanka daga wannan irin waɗannan matakai waɗanda da a hankali da kuma lura da yadda wannan cuta take ci ne kai ya zuwa ga aka ce ai irin waɗannan abubuwa. Wannan yana daga cikin abin da shari'a ta zo da shi na wajibcin tsara lafiya. Dan haka idan mutum yana ganin kan cewa shi ba zai yi ba saboda yana ganin wai tawakkali ne, to wannan mummunan fahimta ce. Tawakkali shine ka dogara ga Allah ka san cewar babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka. Amma kuma kai aiki da shari'a, kai aiki da hankali domin umarnin Allah ne, umarnin manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam. Yin wannan yana daga cikin abin da zai maganta ma musulmi ya je ya sanya kansa cikin garari. Sheta Allah madaukakin sarki ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kada ku jefa kawukanku cikin halaka. Wato shine mutum yayi abin da yake zai iya cutar da shi ya halakar da shi, in bai halakar da shi ba ko ya salwantar masa da amfani ko ya salwantar masa da lafiyar jikinsa. Sannan ragowar fahimta ce ta tawakkali, mutum ya ce ba zai dauki sababi ba, ba zai yi aiki da sababi ba, domin in yayi haka ya nuna kan cewar wato bai yi koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shi ne fa wanda ya ce da wani da ya ga wani balarabe na ƙauye ya zo ya saki raƙuminsa ya to wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kallonsa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne lura ne, yana lura da shi. Sai ya zo sai ya ce ya baka ɗora raƙuminka ba, sai ya ce na dogara ga Allah. Sai ce je ka ɗora raƙuminka, sannan ka je ka ɗora raƙuminka ka dogara ga Allah. To wanda ya nuna masa kan cewa mutum ya ce zai yi haka din, wato ba shi ne tsari ba, ba shi ne ka'ida ba. Shi kansa sallallahu alaihi wasallam yayin da zai yi hijira, sai da ya samu wanda yake ya san hanyar da za a bi, inda abokan gabansa ba za su biyo su cin masa ba, ya ɗauke shi kuma ma ya biya, aka biya shi kuɗi kan ya sanya su akan hanyar daidai. Wannan matakai ne waɗanda suke ba sa warware tawakkali, bal shi ne ma aiki da wato bin sunnar Allah, saboda Allah madaukakin sarki yana da ka'idodi a cikin halittarsa. Kamar yanda yake falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila, ba za ka taba samun canji ba ga sunnar Allah, ba za ka taba samun musanya da sunnar Allah ba. To ka san mecece al'adar Allah, sunnar Allah, kai aiki da ita. Wannan bin alqur'ani ne, bin sunnar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ne. Kuma wannan baya warware tawakkali, domin aiki da umarnin Allah shine ainihin abin da zai sanya ka kai tawakkali din. To ita kanta addu'a tana daga cikin wato matakai da mutum za a dauka
domin bada wannan kariya daga cikin addu'o'i wanda suke muhimmai domin mutum ya tsare kansa a cikin hali irin wannan shine in mutum zai fita daga gida ya addu'a dogaro ga Allah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ina da sunan Allah na dogara ga Allah babu sunni babu dabara sai da Allah sannan yin falaki da nafi da kulhu Allahu ahad bayan kowace sallah a cikin falaki da na a cikin karanta waɗannan neman tsaro wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a taba neman tsari da waɗansu kalmomi ba irin waɗannan ayoyi da suka zo a cikin surorin nan guda uku to daga ciki a suratul falaq mutum yana cewa kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ce ne ina neman tsarin Allah ubangijin wato ketowar alfijir daga sharrin abin da ya halitta wannan virus halittar Allah ce halitta ce daga cikin halittun Allah domin Allah duk wani abu Allah ne ya halice shi Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mai halicin dukkan komai kuma shine mai tsayuwa da wato kula da lura da dukkan komai saboda haka ita wannan virus ta nemi tsarin Allah daga sharrin abin da Allah ya halitta daga ciki har da ita wannan virus din kaga wannan yana daga cikin addu'a yana daga cikin asbab wanda yake musulmi zai dauka domin ya samu kare kansa daga sharrin wannan annoba to sannan kuma irin abubuwa da suke sanya ake saurin daukan wannan cuta ta hanyar cakuduwa shi ma waɗannan aiki da waɗannan matakai aiki ne da shari'a shi yasa zaka gani malamai a ko ina suka yi fatawar cewa in ma har wato an hadu za a yi sallah to ya zama tukan cewa an samu ba a haɗe sahu ba domin haɗa sahu sunna ne to ita ko sunna ana barinta idan za ta kai ya zuwa ga in akwai wata cuta wadda za ta zo saboda ka'idar musulunci shine kawar da barna ita ake kaddamarwa akan kawo gyara to irin waɗannan matakai wanda aka ɗauka ba rashin tawakkali bane ba canza addini bane a'a ɗaukan matakai ne na tsare lafiya na tsare rai da kuma tsare amanar da Allah maɗaukakin sarki ya bamu domin wannan jikin namu da Allah maɗaukakin sarki ya bamu Allah maɗaukakin sarki zai tambaye mu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ranar alkiyama Allah zai rufe baki ya sanya wato hanna alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun ayo zamu rufe bakin su hannayen su mana magana da kafafun su da abin da suka kasance suna aikatawa to waɗannan gabobi da Allah ya bamu lafiyar su da ingancin su amana ce a hannun mu da ya wajaba mu kiyaye wanda wannan annoba ta zo tana sanya rayuwar gabaki ɗaya a cikin hatsari dan haka mu kokari mu tsare abubuwan da za su kawo mana wato tsare lafiyar jikinmu da rayukanmu Allah ya yi mana wannan annoba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Thomas sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati musamman ma dai na yau da fatan kun amfana da darasin da kuke ciki yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da take ya gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC take sallama da ku a sharuwa lafiya kuma ai hutun ƙarshen mako lafiya ba ruwan da yau da mana lafiya